sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Binta Yero da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 18 ga watan Yuli. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara kasar Kamaru daga ranar Litini 25 zuwa 26 wato Talata kenan na wannan watan. Wasu ƴan kasar ma har sun ce sun san dalili
kada ta yi asaran wato waɗanda tare na musamman kaman kasar Kamaru domin a Afrika ta tsakiya babu kasa kaman Kamaru a yawan mutane a yawan arzikin tattalin kasa a yawan abubuwa biyawa.
To ko me yasa gwamnatin jihar Kano ta takaita zirga-zirgar baburan a daidaita sahu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare har ma ake ta cece kuce akai?
Gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro da ko inda suke makautata da mu.
Kamar kowace ranar Litini yau ma Sani Malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan biki da kuma cece kucen da ya biyo bayan nada Ado Alero sarkin Fulani a tsafe jihar Zamfara Najeriya. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Sulemani Yero. Kasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Kwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa da ke shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin Ashanti dake kudancin Ghana waɗanda tuni suka mutu. Hukumar WHO ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi mu'amala da mutanen biyu. Wannan shine karo na biyu da cutar Marburg ta bayyana a yammacin Afirka. A karon farko cutar ta fara bulla kasar Guinea a watan Satumba shekarar da ta gabata. Haka kuma cutar Marburg ta bayyana a Angola, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Afirka ta Kudu da Uganda. A yanzu dai babu rigakafi ko maganin cutar, amma WHO ta ce kulawa mai kyau kamar ba majiyacu ruwa sosai ko karin ruwa ta jijiya da kuma magance takamaiman wasu daga cikin alamomin cutar za su taimaka wajen inganta damar rayuwar majiyaci. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Nijar, ministan ilimi mai zurfi na kasar ya bayyana matakan da hukumomin kasar suka dauka a bana domin gudanar jarabawar shiga jami'a cikin tsanaki yayin da daliban ajin kammala sakandare 86,830 ne suka soma wannan jarabawa da safiyar yau Litinin. Hukumar ilimi da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Hausiya sun ce duk wanda aka kama yana satar jarabawa ya kuka da kansa. Daga birnin Kwanni, wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Ministan ilimi mai zurfi ne na jamhuriyar Nijar PhD Mamudu Jebo ya kaddamar da soma jarrabawar neman shiga jami'o'in jamhuriyar ta Nijar na wannan shekara inda dalibai 86,830 ne wanda daga cikinsu akwai mata 33,950 ke shiga wannan jarrabawar ta wannan shekarar ta bana. A jajibirin soma wannan jarrabawar ministan ilimi mai zurfi ya yi wa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar jawabi a kawushin labarai.
The candidates on reparti dans 200 cette année. Une nouvelle localité abrite pour la première fois de leur histoire.
A wannan shekara jarabawa zata wakana a wurare 202 hasalima mun kirkiro sabbin wuraren jarabawar ba kaloriya da suka hada banka tsari a jarar Barso sai ingal a jarar Agadez da Tamaske a jarar Tawa da Jaratawa a jarar Maradi sai Ayaru da Namaru a jarar Tilabere da Dongas da Kirmini a jarar Zandar. Kuma wannan kasar sun dauki dukkan matakan da suka dace domin a gudanar da wannan jarabawa war laulami. Haka ma dukkan masu jagoranci wannan jarabawar suna wuraren domin abin ya wakana kamar yadda aka tsara.
Le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session.
A yau da safe na tuntubi waɗansu ɗalibai jin kaɗan bayan kammala jarabawar su ta farko domin jin ya suka ji jinjinawar da aka yi musu a lokacin su mashiga wannan jarabawar.
Sunana Muhammadu Mustafa Abdulmun dan inna. To gaskiya ina jin daɗi sosai saboda abuna wanda mun ka jima muna jira mun kai hota tara muna ta karatu yanzu gashi dai an fara muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu ikon kammala duk wanda aka bukata ya ba mu nasara baki daya.
Shafisa da Maruna. Alhamdulillah an gode mallakai
fatan samu MC. Sunana Muhammad Ahmed Hamza DSGI. Alhamdulillah dai yau gahi muna warkon fara. Allah gwada mana mun fara lafiya kuma Allah ya sa mu kare lafiya.
A cewar ministan ilimin mai zurfi na jamhuriyar Niger PhD Mahmudu Jibo ko a bana hukumomin na Niger da haɗin gwiwar hukumar Halsiya mai yaki da cin hanci da rashawa ba za su yarda a yi satar jarabawa ba. Kun san cewa yaki da satar jarabawa ya zama wani ligizami ga kowanne kuma tana akari da hakan da ma mu'amala da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa Halsiya da hukumomin tsaro. To za mu nuna rashin sani da sabo ga dukkan mutum ko gungun jama'ar da za a kama da hannu a satar jarabawa. Game da yakin satar jarabawa, Malam Gado Muhammad shugaban ma'aikatar bunƙasa boko na sakandare na birnin Kwandi ya yi mini wannan furcin.
Zancen furo da dai kun san shekara duk gwamnati yana nashi kokari. Ina ganin tun na shekara hudu da sun ka wuce duk examen da za a yi ko concours akwai Halsiya da ke zauwa. Don ku yanzu da mun ka buɗe an buɗe envelope ma akwai sako da Halsiya ta bado cikin kowane jiri karanta ma kandida saboda su san zaman da suke.
Jarabawar dai ta da safe ta soma a cikin hadarin gaske a waɗansu yankunan ƙasar kasancewa ana ci gaba da shatataruwa yanzu haka a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton a kuma gaida Binta Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar Kamaru da farko, inda shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai kai ziyara daga ranar Litini 25 zuwa Talata 26 ga wannan watan. Muhammad Ladan gare ka.
Wannan ita ce ziyarar Emmanuel Macron ta farko a nahiyar Afirka tun bayan da aka sake zabansa a matsayin shugaban kasar Faransa a watan Afrilu da ya gabata. Yayin da ake jiran samun cikakken bayani akan wannan ziyarar, muryar Amurka ta miƙa abun magana ga wasu 'yan ƙasar Kamaru don jin mai suke tsammani daga wannan ziyarar ta shugaban ƙasar Faransa. Abdullahi Sa'adu ɗan jarida ne kuma masanin harkar ƙasa da ƙasa. Ga abun da yake.
Eh to abin da zaka gane shine wato a duk shugabannin kasar Faransa wannan ya zama musu dole ne, wato tarihi ne yake maimaita kansa. Ba yadda zai kira na a matsayin ga shugaban kasar Faransa baka ziyarci kasar Kamaru ba. Dukkanin su sun ziyarci kasar Kamaru daga kan De Gaulle, daga kan Jacques Chirac, daga kan Mitterrand, daga kan Valéry Giscard d'Estaing, illa kawai Nicolas Sarkozy ne kawai wanda ainihin bai ziyarci Kamaru ba. Amma wanda mai gurbin Sarkozy Hollande shi ma ya zo, sannan yanzu Macron ai ba abin mamaki bane. Kasancewar Kamaru a Afirka ta tsakiya ita ce uwa uba, saboda haka ba da za a yi a ce wai kai baka ainihin wato taka kasa kafarka a wannan kasar Kamarun din ba. Kuma ku gane cewa Kamaru ita ce uwa uba a cikin waɗanda suke amfani da harshen Faransanci. Wato kenan dole ne duk wani abin da za a yi ko da yake an san cewa akwai sabanin ra'ayi tuka harkar siyasa tsakanin wato shugaban Kamaru ko kuma mu ce Kamaru da kasar Faransa, wannan abin ba a yau bane ta shima kwarai da gaske don ba abin mamaki bane.
A madaji ba kuma manazarcin siyasa ne ga tasa fahimtar.
Yau akwai abin da ake kira geopolitics a duniya. Faransa na ganin cewa kada ta yi perde da kada ta yi asaran wato waɗanda ta rena musamman kaman kasar Kamaru, domin a Afirka ta tsakiya babu ƙasa kaman Kamaru a yawan mutane, a yawan arzikin tattalin ƙasa, a yawan abubuwa da yawa. Kamaru ita ne wato babban ƙasa a Central Africa, da kuma sanin kowa ne a watan April, watan April kenan da ya wuce, Kamaru sun sake sayin wata jejeniya na taimakon makaman yaki da kasar Russia a lokacin da kuma ana cikin tsaka yakin Ukraine a lokacin da Turawa yamma na so su tunkuɗe Russia su danne Russia sai suka ga kuma ga babban kasan da suke takama da ita a Africa Central a Central Africa ta yi sayin jejeniyan taimakon makaman yaki
ce kuma Musa Usaini a matsayinsa na shugaban farar hula ya miƙa fatarsa ga shugaban Faransa kamar haka
sai dai abin da ake fata abin so shine wato ya zamana cewa daga cikin sabgogi ko kuma ince mawdu'an da za a yi magana na tsaro sa'annar kuma kowa a san matsayin shi kasan cewa akwai wata rawa wanda take Faransa take so ta yi tunda lokacin nan da shugaban kasar Kamaru ya daddada alaƙayarsa da kasar Russia wato kasashe da yawa sun samu wato dan wato matsala wajen fahimtar ababe musamman abubuwa kamar kasar Russia da ake masifa da ita ake fada da ita abu daya ne kawai nake so in sanar da kai malam Bashir Ladan shine muna mun fi so kasar Faransa ta tsaya a matsayin ta ta yadda da yanda kasar Kamaru take tafiya cikin jaddada wato taimako da take yi ma al'umma na kasar Kamaru domin ganin cewa an samar ma Kamaru tsaro kuma ingantacce
Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
a gaida Muhammad yanzu kuma bari mu ketara Najeriya inda gwamnatin jihar Kano ta arewacin kasar ta takaita zirga-zirgar babura masu kafa uku na adaidaita sahu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare wanda dan haka ma aka shiga wato masu baburan da matafiya suke ta korafi daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da rahoton
cikin wata sanarwar gwamnati da kwamishinan labaru Muhammad Garba ya sanya wa hannu ta ce daga yanzu gwamnatin ta haramta zirga-zirgar babura na adaidaita sahu masu kafa uku a dukkanin fadin jihar bayan karfe 10 na dare a dan haka masu waɗannan babura na da izinin zirga-zirga ne kawai daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 10 na dare sanarwar ta ce duk wanda aka kama a waɗannan lokuta da gwamnati ta haramta zirga-zirgar babu shakka jami'an tsaro za su dauki mataki a kansa kazalika kwamishinan labaran na Kano Muhammad Garba yayi karin haske dangane da dalilan wannan mataki
gwamnati ta yi la'akari da irin wato abubuwan da suke faruwa da ya shafi tsaro jihohin da suke makautaka da mu da sauran jihohi da muke da su a Najeriya baki daya kuma wato majalisar tsaro kusan a kowane lokaci sukan zauna a ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna da dukkan shugabannin jami'an tsaro da ake da su a jihar Kano akan duba lamarin da suke faruwa abinda ake kira review ba a jihar Kano a kananan hukumomi baki daya an kaga abubuwan da suke faruwa a kusa da kai dole ka tsaya ka dau matakai na gaggawa so za mu iya cewa wato ita wannan majalisa ta ba da wannan shawara ne domin a dau mataki na gaggawa
sai ga alama wannan mataki na gwamnati ya zo da damuwa ga masu amfani da waɗannan babura na adaidaita sahu wajen zirga-zirgar su ta yau da kullum
suna na Ahmad Hamisu a wani lokacin ma bukatar ka ga shi abin hawa ba ta tashi sai a irin wannan lokaci to idan ya zamto baka da abin hawa kuma an ce doka karfe 10 ciya zakai kenan a daidai wannan lokaci gaskiya ni da daga bangare na zan iya cewa wannan doka idan hangin da gwamnati ta yi na matakai na tsaro zan iya cewa wannan abu ne mai kyau amma ga mu da muke hawa gaskiya zan iya cewa wannan abu ne ba wanda zamu ji dadin sa ba sakamakon cewa dole akwai takura
suna na Usman gaskiya matsina na mai amfani da mai hawa adidi so a kodo she ba ta yi min dadi ba duba da bukatun kai gwamnati ta zo ta sanar cewa za ta hana yawo adidi so idan goma na dare ta yi ga musamman mu irin wanda bamu da abin hawa idan uzuri ya tashi kuma bayan haka ya gwamnati za ta yi da mu musamman duba da yanayin rashin lafiya wani uzuri na gaggawa
kazalika su ma matuka baburan na adidi ta sau na cewa
sunan Salisu Muhammad Dabasi doka ce da shafi ba iyakan mu ta shafa mutane da yawa sosai har wanda suke da sana'o'i da waye-waye muna da rikon gwamnati a dudu wannan lamari ne gaskiya amma wannan abun akwai duwa a cikin wannan lamari
sunan Salisu Abubakar to ni dai gaskiya a tsari na ni dai dokar nan ta yi saboda mafi yawanci masu aikin daren nan wasu ba mutanen kwarai bane ba daga yan adaidaita ha kuma wasu da ke hawa adaidaita suna mu'amalar su yawancin su gaskiya wasu ba abin alkairi suke a cikin daren nan ba
to amma kwamishinan labarin na Kano ya ce
jami'in tsaro da ya ga mara lafiya an dauko shi da aka yi shi asibiti ai kaga wannan ba za a iya cewa lalle ba za a kai shi ba saboda wannan doka kuma na san al'umma da su kansu masu wannan sana'a ta daidaita sau da su fahimta cewa idan ba cikakken tsaro su kansu ba za su iya gudanar da wannan sana'a ta su ba
masana kididdiga sun yi hasashen cewa baburan a daidaita sau da ke zirga-zirga a birni da kewayen Kano sun ta sama miliyan guda kuma galibin al'umma sun dogara da su ne wajen zirga-zirgar su ta al'amuran yau da kullum Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud yanzu kuma ga Sani Malumfashi da shiri na gaba
A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin kasar ta dakatar da sarkin birnin Endo Tun Tsafe Alhaji Aliyu Garba Marrafa daga mukaminsa bisa nadin da ya yi wa kasar gwamnatin dan ta'adda Adamu Alero a matsayin sarkin fulanin daji ranar Asabar din da ta gabata. Gwamnan jihar Dr. Bello Matawallan Muradin ne ya ba da wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yan take inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan nadi da aka yi wa dan ta'adda sanarwar da sakataren gwamnatin jihar Kabiru Balaraba Saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna Matawalle ya nada kwamiti mai mutum shida karkashin shugabancin Honorable Yahaya Chado Gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan nadi Barista Musa Garba babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar shine sakataren wannan kwamiti sanarwar ta kuma bayyana cewa Alhaji Mahe Garba Marafa hakimin Endoto shine yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar tunda farko kafin a yi nadin a ranar Asabar shugaban karamar hukumar Tsafe Aminu Muji Tsafe ya bada wasu dalilan da suka sanya nadin Alero kafin da sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya biyu daga cikin al'umar Endoto sun bayyana min ra'ayinsu game da nadan Alero
a sunana kuma Jibril Gama Endoto idan garin Endoton daji ne kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da anka yi an kanada mai girma Ado wanda ko duniya ta fi sani da cewa sune wanda ta fi duniya ta fi sani da suna Ado Alelu gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garin mu wato mai martaba Imi Alhaji Aliyu Garba Marafa marabayin dutu yayi akan sulhu domin sulhu shine zai samu mana zama lafiya tsakankanin su da manuma da makiyaya domin hakan gaskiya tun ma kasa anada shi mun samu zaman lafiya kwana biyu zuwa kwana uku sati sabanin canda akwai gonakin da bamu noma ba yanzu muna nan kan noman su gaskiya alhamdulillah wanga ba karamin cigaba bane sosai gaskiya alhamdulillah mun jaddama ga sulhu alhamdulillah kuma shi ma ga jawabi ne ya tabbata mana cewa insha Allah babu wata matsala Allah da zama lafiya ya tabbatin Allah da zai iya kai ne insha Allah daidai gurin kuma alhamdulillah da wannan tunani da mai martaba Imi namu ne inda fandaji yayi to wannan wadanda za su ga cewa kamar an kara ma yan bindiga karfi wannan wadu su ne wadanda za su fadi haka wadanda ba mazauna kusa da mu ne mu da muke zaune a wurin mu ne san kwakwa da muka ci daidai gurguro mai kirai tun ga irin mara birnin Indutu yan kuzo da ina da sauran su amma ina babu wani mataki da an ka doka saboda haka mu haga ilalle babu abin da kamata illa mu je mu ne mutanen nan ai sulhu wanda su ma ba ai sulhu domin shi ne mahita gare mu
da ki an shi lafiya kuma mu muna ganin wannan da ki insha Allah kuma alheri ne gare mu domin a lokacin kamin ayi wannan sulhu duk da tare muke har da mu ba mu kwana gidajen mu muna kwana bayan gidajen gari haka tsaron gare mu aka kira su aka yi sulhu tunda aka yi sulhun nan ni ban ma ƙara kwana waje ba ni koma gida ni kwanta shine sa ganin haka hammayan mu suka ce to a bashi wata sarauta domin ƙara mashi nauyi cewa insha Allah ba za a ƙara samu wannan matsala da muka gani ba
can bindiga da dama bisa baburan su uku biyu suka halarci wannan bikin nadin A wani labarin kuma jami'an siyasa Najeriya na ci gaba da kokarin cimma dukkan ka'idojin da hukumar zabe ta kasar ta gindaya musu na sacika kafin lokaci. Jami'ar NMPP ita ce ta yunkuru a bayan nan inda ɗan takaranta na shugaban ƙasa Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana Bishop Idahosa a matsayin wanda zai rufa masa baya a takara kuma su ne yanzu jam'iyya ta biyar da ta cika wannan ka'ida. Gefe guda kuma hukumar zaben ta ƙasa ta bayyana sakamakon zaben da ta gudanar na gwamna a jihar Osun a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
A bikiya da Adeleke Ademola Jackson Nunudi on behalf of the chairman of INEC of PDP, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and he is returned elected.
Inda ta ayyana Senator Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya kada gwamna da ke kan karagar mulki wato gwamna Oyetola na jam'iyyar APC. Jim kaɗan sai gari ya ɗauka da manna. An shafi malumfashi murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
To bayan rahoto na musamman daga Sani malumfashi bari shi kuma Murtala Faris Sanyinna ya shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar kwallon kafar Rivers United ta kasance zakarar gasar league ta ajin kwararru ta Najeriya ta bana. Ƙungiyar ta Rivers ta sami nasarar ture zakarun Najeriya wato Akwa United da ke rike da kambin bayan da ajiya Lahadi ta doke Gombe United da ci ɗaya da nema a wasansa na ƙarshe na wannan kakar wasanni. Wannan kuma ya baiwa Rivers United din gurbin fafata gasar zakarun nahiyar Afrika a kakar wasanni mai zuwa inda za ta wakilci Najeriya. Ita da Plateau United da ta karkare a matsayin ta biyu a teburin gasar league din ta Najeriya. Yau ne ake fafata wasannin kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon kafar cin kofin nahiyar Afrika ta mata da ake fafatawa a kasar Morocco. A wasan farko kasar Afrika ta Kudu ta kara da Zambia, yayin da kuma yanzu haka mai masaukin baki wato Morocco take can tana fafatawa da Najeriya. Duka kungiyoyin hudu dai da suka buga wasannin na kusa da na ƙarshe tuni da suka sami gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da za a gudanar a shekara mai zuwa ta 2023 a kasashen Australia da New Zealand. Ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan komawar shahararren dan wasan kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus Robert Lewandowski zuwa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Barcelona ta yi nasarar sayen dan wasan wanda ya yi suna wajen yawan zura kwallaye bayan ya kwashe tsawon shekaru 8 yana taka leda a Bayern Munich. Komawar tashi dai ta ja hankalin masoya kungiyoyin kwallon kafa musamman na Barcelona da ya koma da kuma na abokan adawar ta a kasar Spain.
Eto gaskiya Robert Lewandowski dan wasa ne wanda burin shi shine komawa gasar La Liga kamar yadda ya bayyana cewar gasar Bundesliga ya jima yana buga wannan gasa kuma kaga yanzu burin shi ya cika kuma ya koma kungiyar da yaje yana so a duk duniya a rayuwar shi. Gaskiya ina ganin Robert Lewandowski shigowarsa Barcelona kamar zai ƙara wani kaimin sabuwar El Clasico ce wanda a baya aka ga Cristiano Ronaldo da dan wasa Lionel Messi yanzu kuma Karim Benzema da Robert Lewandowski in ka duba ƴan wasa ne wanda guda biyu sun taka rawar gani to kaga nan iya cewa yanzu za a samu sabon salo a gasar La Liga musamman ma na zakakuran ƴan wasan nan.
To komawa Lewandowski Barcelona ba wai abin murna ga ƴan Barcelona ka wai ba, gaba ɗaya hukumar La Liga sun ji dadin komawar Lewandowski a Barcelona saboda shi dan wasa wanda ya ce suna ba wai ta kawai zai iya ba kwallaye kokari kawai shi a muhimmancin zuwa ne ga kasa ko ga club ba, kaga yakan kawo tallace-tallace da kuma kawo barazana ga wasu club wanda za su rika jin tsoro cewa wane ne kuma ya zo Barcelona. Don haka Barcelona ina tunanin cewa wani lokaci na ya zo musu na dawo da martabarsu da ganiyarsu wanda suka rasa shekara ɗaya ma da ta wuce.
Sunana Yusuf Garba wanda aka fi sani da Simela. Zuwan Lewandowski Barcelona ba wata barazana ba ce ko in ce kalubale ga Real Madrid gaskiya, saboda idan za ka tuna Bayern Munich can yake kuma kwallon Bayern Munich da Barcelona ba guda ba ce. Yadda ake mai kwallon Bayern Munich ba lalle ba ne a yi mai ita a Barcelona.
A gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaice dai kasar Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Kwayoyin cutar Marburg masu saurin yaduwa dake shafar sassan jikin bil'adama na dangin kwayoyin cutar Ebola. Alamomin cutar sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da sakamakon gwajin da aka yi wa wasu mutane biyu marasa alaka a yankin Ashanti dake kudancin Ghana wadanda tuni suka mutu. Hukumar WHO ta ce tana sa ido kan mutane fiye da 90 da suka yi mu'amala da mutanen biyu. Wannan shi ne karo na biyu da cutar Marburg ta bayyana a yammacin Afrika. A karon farko cutar ta fara bulla kasar Guinea a watan Satumba shekarar da ta gabata. Haka kuma cutar Marburg ta bayyana a Angola, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Kenya, Afrika ta Kudu da Uganda. A yau Litinin shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin kasar Ghana ta bude tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare. Ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniyar yayin da ake fuskantar karancin abinci a kasashe da dama.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Revision wace ita kuma ta hada da kuma injiniya mu na yanzu Mr. Jona. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.